Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare, assalamu alaikum, barkamu da yamma. Baba Yaku muke rinye tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
To baba, a yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a zirin Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin na Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso nan birnin Washington a yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta yi watsi da bukatar ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP na gabatar da sabbin hujjoji a gabanta.
Dole ne mu gode wa wato duka jam'iyyu, domin wannan ya nuna cewa Najeriya demokuraɗiyya ta yi nisa sosai. Maimakon mutane su je suna faɗace-faɗace, wato an yarda cewa shari'a ita ce mafita.
A shirin za ku kuma ji cewa wasu kungiyoyin goyon bayan sojojin mulki a jamhuriyar Nijar suna niyyar maka shugaban Najeriya Tinubu da wasu shugabannin Afirka ta yamma a kotu game da takunkumin da suka dora wa kasar da ya janyo kuncin rayuwa.
Wannan takunkumi wanda ban taba gani ba ya kawo rauni da yawa, tunda mutane sun rasa rayukansu, kuma akwai wasu da sun rasa kayansu a bisa bododin da ke tsakankaninmu da wasu kasashe.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda a yau zai tattauna ne akan abin da Bature ke kira acne vocalis, wato kuraje na fuska kenan, tare da Dr. Muslim Bello Katagum. Amma sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a zirin Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tankokin yakinta da sojoji sun kai hari kan maboyar 'yan ta'addan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin Isra'ila. Rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaƙi na gaba. Jami'an Isra'ila sun yi alƙawarin tabbatar da cewa ƙungiyar Hamas ba za ta iya sake kai hare-haren da ke barazana ga Isra'ila ba, bayan harin da ƙungiyar ta'addancin ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. A daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar Talata, kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya shaidawa manema labarai cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA, wadda ita ce mafi girma da ke bayar da agaji a Gaza, ta yi gargaɗin cewa in dai ba a bari an shigar da man fetur Gaza cikin gaggawa ba, to akan dole hukumar za ta dakatar da ayyukanta. Ya ce an rufe asibitoci saboda ƙarancin man fetur da ruwa da magunguna da kuma ma'aikata, ana kuma jalauta ɗan man da ake da shi, da haka ake gudanar da zaɓaɓɓun muhimman ayyuka a cibiyoyi. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso birnin Washington a yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka akan batutuwan da suka shafi tsaro tsakanin ƙasashen biyu, yayin da ƙasashen ke da burin ci gaba da barin hanyar tattaunawarsu a buɗe. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shirya wata liyafar cin abincin dare a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar bayan jerin taruka da za a yi a yammacin yau. Mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan zai tattauna da yi a Blair House da ke kusa da fadar White House a gobe Juma'a. Wannan taron ya je daidai da maradan ɓangarorin biyu na ci gaba da barin ƙofar tattaunawa mai mahimmanci a buɗe a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin da ake yi na ƙarfafa dangantaka a mutunci, a cewar Adrian Watson, mai magana da yawun Sullivan a cikin wata sanarwa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan kotun kolin Najeriya ta yi watsi da bukatar da dan takarar shugaban kasa karkashin ino jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na dan takarar jam'iyyar Labour wato Peter Obi suka shigar na neman karin wato hujjoji a gaban ta. Kotun kolin ta bayyana hakan ne a yayin zaman sauraren karen yau, inda ta ce karban sabbin hujjoji ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1999 kamar yadda aka yi wa garan Bawul. Ga dai Halima Abdulra'uf da karin bayani daga birnin Abuja.
Bayan dogon nazari da karanta matsayin kotun da aka fara zamanta da misalin karfe 9 na safiyar yau da mai shari'a John Nyang Okoro yayi, kotun ta yi watsi da bukatun jam'iyyar Labour da PDP akan sun saba ka'ida. Kenneth Okonkwo, lawyer kuma ɗaya daga cikin magoya bayan jam'iyyar Labour, ya nuna rashin jin daɗin sa ga yadda al'amarin kotun kolin ya kaya. Yana mai cewa,
I disagree with you that something witness cannot be admitted after 21 days in my own opinion.
Jam'iyyar adawa ta PDP ta bakin sakataren yaɗa labaranta Debo Ologunaba a shafin X wato tsohon Twitter ta ce tabbatar da shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2023 da kotun koli ta yi abun kunya ne, kuma hakan ya sanya yawa 'yan Najeriya gwiwa ganin cewa sun ɗauka kotun koli za ta kawo musu ɗauki. Shugaban jam'iyyar APC da ta sami nasara a kotun, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ya yi marhaban da abin da kotu ta zartar.
Babu shakka labarin zuciya tambayi fuska kamar yadda wancan kotu ya tabbatar cewa duk abubuwan da kan hamayya suka kawo kotun wato an riga an watsi da su. Haka ma wannan kotu na koli ya dauki abubuwan nan guda 7 AA da TA wanda jam'iyyar PDP ta kawo, sannan aka duba aka cewa duka basu cancanta a duba su a ba su wata wato muhimmanci ba, saboda haka an yi watsi da su. Kuma abun jin dadi shine duka alƙalan nan na kotun koli su kowanne ya yadda da wato wannan sakamako da aka gabatar a gabashin jama'a. Wasu da haka wannan abu ne na farin ciki kwarai da gaske, amma kuma dole ne mu gode wa wato duka jam'iyyu, domin wannan ya nuna cewa Najeriya demokuraɗiyya ta yi nisa sosai. Maimakon mutane su je suna faɗace-faɗace da kuma kashe al'umma da tada hankali, wato an yarda cewa shari'a ita ce mafita.
A nasa ɓangare, masanin kundin tsarin mulkin Najeriya Barista Mai Nasara Kogo ya ce
yau abin da ya faru shine kotun karkashin hurumi na sashe na 239 na tsarin mulkin Najeriya ita ce kotu ta karshe, ita ce kotu ta Allah isa, daga kanta ba za ka iya daukaka kara zuwa ko ina ba a shari'u da ake yi a jamhuriyar Najeriya. Kuma shi mai girma Atiku Abubakar Peter Obi sun daukaka kara ne saboda hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 waɗanda sassa ne wanda suka ba da dama cewa idan hukunci bai ma dade ba kana iya zuwa ka daga ƙara zuwa gaba. To abin da ya faru a nan shine mu suka tabbatar dukkan matakan da ake da su na shari'a aka yi watsi da su gaba daya. To haka kuma aka yi akan shi ma na Peter Obi, shi ma an yi watsi da su gaba daya. Saboda haka babu wani zabi karkashin hurumin na sashe na 239 na tsarin mulkin Najeriya. To yanzu dole sai a rungumi kadara a anshi wannan a matsayin sahihin hukunci, sannan kuma shi shugaba Bola Tinubu ya juyo kan shi ya tsaya ya ci gaba da shugabancin ƙasa ya mance da maganar shari'a da take damun shi.
Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf, yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
An zaɓi Mike Johnson ɗan jam'iyyar Republican a matsayin kakakin majalisar wakila Amurka a jiya Laraba, abin da ya kawo ƙarshen gwagwarmayar da 'yan majalisar suka yi tsawon kwanaki 22 don cike gurbin ɗaya daga cikin manyan makaman shugabanci a gwamnatin Amurka. Johnson ɗan shekaru 51 wanda ya yi wa'adi uku a majalisar dokokin ƙasar kuma shugaban jam'iyyar Republican a majalisar wakilai ya yi nasara da kuri'u 220 yayin da 'yan majalisa 209 suka ƙi kada masa kuri'a. Dukkan 'yan Democrat a majalisar wakilai su 209 da suka halarci zaman shugaban marasa rinjaye a majalisar Hakim Jeffries suka kada wa kuri'a. Johnson dan majalisa ne daga jihar Louisiana wanda ya nemi ya hada kan 'yan jam'iyyar Republican su goyi bayan kokarin tsohon shugaba Donald Trump na neman soke sakamakon zaben shekarar 2020.
Agaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A yayin da ake cika watanni uku da juyin mulki da ya yi sanadin kungiyar CDAO ko kuma wato ECOWAS kenan suka gagaba wa jamhuriyar Niger jerin takunkumai. Gamayyar kungiyoyin bayan sojojin mulkin kasar sun kudure aniyar wato maka wasu daga cikin shugabannin kasashen Afirka ta yamma a kotu na kula da yancin dan adam da kare muradun al'ummar nahiyar Afirka saboda zargin su da hannu a wahalhalu da jama'ar wato Niger kenan suka fada a ciki. Sulaiman Muni Barmahana da karin bayani a wannan rahoto.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da Patrice Talon na jamhuriyar Benin da wasu takwarorinsu na kasashen CDAO da ba a ambaci sunayensu bane gamayyar kungiyoyin Front Patriotique pour la Souveraineté ke shirin shigar da kararsu a gaban kotun kare haƙƙin dan adam da na al'umomi. Wato Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a bisa zarginsu da tauye haƙƙin 'yan Niger ta hanyar jerin takunkumin da ECOWAS da IOMOA suka kakabawa ƙasar. Bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin demokradiyya. Jigo a gamayyar ta Front Patriotique Bana Ibrahim ya yi mana karin bayani kan dalilan wannan yunkuri.
Wannan takunkumi wanda bamu taba gani ba ya kawo rauni da yawa tunda mutane sun rasa rayukansu kuma akwai wasu da sun rasa kayansu a bisa bodojin da ke sakankaninmu da wasu kasashe. A cikin shartin wa'annan kungiyoyi wanda sun ka samu na takunkumi babu hujja a samu na takunkumin nan. Mun dauki niyyar cewa za mu kai kara gaban koti na yankin Afirka mai kula da kare haƙƙin dan adam kuma ba ƙasa bane, a'a shugabanne wa'anda sun ka dauki wannan nauyi Patrice Talon na Benin Tinubu da sauransu suna za mu kai kara gaban koti.
Tuni dai aka fara yunkurin tattara bayanan da za a gabatarwa a kotun a matsayin hujjojin da ke tabbatar da cewa matakan da CDAO da IOMOA suka dauka kan Niger sun cutar da 'yan kasar.
To muna kira ne ga mutane su wanda dai sun ka samu rauni ko ta wace hanya ne su kawo muna shaida. Wa'annan za mu tattarawa kuma sai mu kai kara mu.
To amma shugaban haɗakar kungiyoyin ruwa da son Allah Dambaji da ke da irin wannan ra'ayi na gwagwarmayar kwato haƙƙin ƙasa ya gargaɗe takwarorinsa akan maganar bin ƙa'ida.
Komai ta daɗe sai mun bi tafarki na doka da addomin Niger haƙƙin ɗan. Amma ita fa shari'a saban hankali ce. Waɗannan shugabobin NCDAO sun kasa wannan takunkumi. Yau 'yan warhula muna da matsayin da za mu kai ƙararsu kuma a saurare mu. Abinda muka yi duk matsalar da wannan abin ya kawo mu yi takardu sai mu doka mu kai Ministry of Justice ta Niger. Mu kwatanta masu iko ya kamata a kai ƙarar wannan abin tun daga mu da hujjojinmu.
A 1998 ne aka kafa kotun Afirka mai kula da kare haƙƙin ɗan adam da na al'umumi mai ofishi a birnin Arusha na ƙasar Tanzania a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar Afirka da nufin ƙarfafa matakan kare haƙƙin ɗan adam. Kasashe 34 ne suka yi rajista a matsayin mambobinta, sai dai daga cikinsu 8 kacal ne suka yi amanna da hurumin kotun. Najeriya da Benin na daga cikin kasashen da har yanzu ba su yi amanna da hurumunta ba, abinda ke nufin ba ta da ƙarfin gurfanar da irin waɗannan kasashe, in ji masana sha'an diflomasiya. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Ana sauraren shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan acne vulgaris ko pimples kamar yadda wasu suka fi sani. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum, inda ya fara da yi mana cikakken bayani akan pimples ko kuma kurajen fuska. Likita, gare ka.
Acne vulgaris ko kuma wanda aka fi sani da pimples wato cuta ne na fatan jikin mutum. Wannan fatan jikin mutum musamman na fuska, na wuya, tare da kuma sassa na jiki a waɗansu, amma kuma dai ya fi aukuwa a fuska da wuya, wanda kuma ba komai bane illa cuta ne wanda ya fi affecting hair follicles, what is a follicular disorder. saboda wannan half goals din ba kuma bane illa ramuka da muke ganin su a fiskokin mu wanda sai mutum a hankali ya nutsu tukunna zai gansu wannan ramukan nan kuma wanda yawanci sukan fitar da gashi ne a wasu sassa na jikin mutum musamman hannu kirji ko kuma kafa ko wani abu makamancin haka to su kuma a madadin ya kasance gashin zalla ya fito to sai kasance cewa wannan ramukan sun yi amfani da wannan opportunity ko in ce wannan cutan ya amfani da wannan opportunity ramukan so shi ma sai yana fitowa
to likita shin me ke haddasa irin waɗannan kuraje su rika fitowa a fuska
shi wannan acne vulgaris din nan yana da manyan dalilai kamar haka na farko dai ya kamata mu sani ko mu gane cewa duk bayanin da zan yi akwai a lot of very important information da zan faɗa wanda ya kamata a ce an gane su wanda haɗa da hormones wato hormones wani sinadari ne na jikin dan adam wanda suke taimakawa gurin girma na jikin mutum wanda suke taimakawa gurin girma na a ce alal misali a maman mace tare da kuma muryan namiji da yake canzuwa musamman in ya kai shekara 17 18 ko kuma mace wanda muryan ta yake dawa karami yayin da ta kai shekara 15 16 wanda da a da ne in namiji din shekara 7 ko 8 yayin magana za ka san yaro ne amma kuma ya kai shekara 17 18 19 ka san cewa ba wai yaro bane zalla ke magana saboda muryan ya bude so hormones na playing very important role a wannan matsala ko in ce a wannan skin conditions din na shi acne vulgaris din so abin da yake faruwa shine akwai wani abu shi androgen din nan kuma daga endocrine glands ne wanda shine wannan sinadarin na jikin mutum da na faɗa wanda yake playing role din wanda a gaba a hankali kuma in yazo ya fara yin yawa sai ya fara creating natural oil a jikin dan adam wannan natural oil din nan shine sebum wannan sebum din nan kuma is natural kamar what din da na faɗa so kenan yana nufin ba idan mutum yana yawancin maiko bane ko kuma tana yawancin maiko yake nufin cewa za su yi developing wa'annan a'a ko kana cin maiko ko baka ci naturally jikin dan adam Allah yana halittar mutum sai kasance wannan maikon ya riga da ya fito on its own wanda kuma in yazo ya fito yake yin creating different forms din da yake leading to wannan acne vulgaris
menene ma bambancin kurajen pimples da sauran kuraje
acne vulgaris yana da bambanci sosai saboda shi most of the time akwai wanda ma suke considering din shi a matsayin normal saboda it's a natural process misali it's a natural process saboda so androgens ne suke stimulating din shi so sebaceous glands tare da other sasha na jikin mutum wanda suke playing very important role kamar yadda na faɗa hormones tare da su genetics tare da su family history tare da kuma bacteria suna playing roles but yawanci shi genetics ko in ce genes din mutum ne wato abinda yake bambance mutum tun generally tare da sauran mutane shine genes din shi su DNA da sauransu haka to shi ma wannan wato any acne vulgaris ba kuma waki bane ya fito through genes din mutum wato in genes ina ya da wannan to bayan da ni iya haka zai fito haka ma kuma akan samu from hormonal imbalance ko kuma hormones generally wanda kuma wayan sun ma su kan consider din shi a matsayin alama ne na girma so kaman yanda namiji kaman yanda na faɗa a baya in kai shekara 17 18 yakan zo ya gaji murin sha bude ko kuma budurwa in kai shekara 13 14 kaga ta fara mama to ba ka zo ka ce zaka bada wannan magani ba to shi ma haka acne vulgaris ba za ka zo ka ce guys standard magani shi ba saboda it's a natural process so this time in basa consider each a matsayin skin infection but rather they call it a skin irritation din ne kuma da discomfort din da ba a zo a ce to ga magunguna za a ta bayar ba dan I treating din shi saka wanda yake ta neman maganin acne vulgaris ko kuma pimples kasu na ba ta lokacin su yin hakan za su iya samu abin da zai dan rige musu amma ba shi yake nipin zai tafi ga baki daya ba lokaci ne yake kawo shi kuma lokaci ne zai tafiyar da shi kamar mace ne wanda kasance tana al'ada ba kai saka tsayar da shi ba sai dai ka bada abin da ka san zai tsayar da shi da karfi wanda kuma hakan yana jawo mata illa to shi ma hakan acne vulgaris ba za ka zo ka ce za ka yi forcing ga tsayar da shi ba shi ma lokacin tafiyar shi in yi to zai zo ya tafi musamman in mutum ya wuce shekara 37 ya wuce 40 sai halaka ga wannan pimples din sai dai ka ga alaman shi a jikin fiskan mutum so bambancin shi kenan na farko bambancin shi kuma na biyu shine mutane da yawa sukan iya mistake din wannan acne vulgaris din da folliculitis babaye wato wani irin kuraje da ake samu yayin da musamman maza suka aski gemu su irin suka yi askin nan ga baki da sai ga kuraje sun dame su sun takura musu so ba ma zallan shi ba muna da other forms of skin infections su dermatitis dermatosis tare da wanda suka fi shi yawa su kuma wanda amma ba sa fitowa a fiskan mutum amma ba mun mamaki bane mutum ya kasance ya samu skin infection din da ya fito a fiskan shi wanda ba acne vulgaris ba haka ma kuma zai wahala ka ga wani kuma wato ainihin a skin infection ko kuma cuta na fata a kafan mutum a cinya a baya ko a ciki kai tsani pimples ne a pimples shi a fiske yake fitowa in yi yawa yazo wuya ayi yawan yawa kuma sai je kirje amma wanda bai cika faruwa ba
To likita, wasu na alakanta irin waɗannan ƙuraje na pimples da girma ko kuma balaga, shin yaya abin yake a likitance?
Sosai mako haka ne, saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara 12, 13, 14 sai kuma ya ci gaba da aukuwa, sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara 15 kyakkyawan yarinya budurwa tazo ta fara creating wannan a shekara 15, 16, 17 wannan har ya kai mata shekara 24 da 5 da 6, so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi. Yawanci at puberty da adolescent shi wannan androgen tare da su wato any endocrine glands in hormones na fada baya, yawanci ana da high level of their activity, peak level insu ne lokacin sun fara yin yawa ko ince karfin su ya fi yawa a wannan age din, to the fact that karfin su ya fi yawa a wannan age din na to age in girma kenan, kamar da na fada irin yanda ake al'ada muryar namiji kasancewa budu ko a gagashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu, to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma. Kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai oke baka baga ga danka ko ko wage yarki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi, a'a ai ba kowane namiji bane ko wace mace suke da shi, kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba, haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba, kowa da yanda Allah ya halice shi. Isa daga cikin mahimman abubuwan da na faɗa a baya, genetics yana playing role, family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kama kuma bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abun ko ya kasance ya sa shi ya yawa irin shi wato propionic bacterium acnes din kenan. To yayin da mutum ya kasance ya fara girma musamman da yake shekara 12 13 ya fara yin sama, so an fi samun activity mai karfi na wannan androgens ko kuma ji wannan sinadaran jiki na hormones din da ya kasance suke activating ko stimulating sebaceous gland, shi kuma sebaceous gland da mu opportunity yake jira wanda kuma wannan androgens din sun ga da sun bayar, so continuously sai zai fara accumulating yana creating wannan natural oil in the sebum din nan, daga nan kuma eventually har ya kasance wannan abu shi pilosebaceous duct, wannan pilosebaceous duct din nan yana yin yawa har ya kasance wannan abu shi comedon, so wannan comedon din nan kamar yanda na faɗa a baya ya rubu kashi biyu, muna da open muna da kuma closed, amma kafin mu je ga rabe-raben shi ya kamata mu fahimta meye a cikin wannan comedon din nan, mai kone wanda ya taru yawa ya haɗu da ɗan bacteria ya haɗu da kuma so epithelial debris, so wa'innan dukkansu kuma akan same shi ne akwai na jikin ɗan adam, saboda kamar bacteria akan samu microflora haka, kuma at the same time akan samu one form of bacteria wai shi propionic bacterium acnes wanda ya fi muni, wanda in ya zo ya haɗu da wannan comedon ko mai kwa jikin da yake fitowa da wato ainihin gashi ta ramukan fuskar mutum, to sai ga abin ya fi worst, sai za ga wani a nashi pimples din bai kai na wani yawa ba, na wata ya fi na wata, wani har ya muni sosai wanda har zaga mutum yana rufe fiskan shi saboda wa'innan propionic bacterium din tare da su a epithelial debris tare da shi sebum din sun zo sun haɗu sun yi accumulated sun zo sun kumbura a fiskan mutum, ya zo ya dawo difference shi kuma na fiskan ya yi yawa ya bazu kuma, so continuously kuma shi kan shi comedon din nan kamar yadda na faɗa sai ya zo ya rabu into two ko in ce into almost four, muna da early comedons muna da late comedons muna da kuma wato ainihin shi inflammatory pustules ko kuma pupils, sai kuma finally muna da shi nodular cyst, so duka wannan hawa ko in ce mataki ne na wato ainihin kurji da muke gani ko in ce kurajen da muke gani a fiskar mutum, shi early comedons ba a cika ganin shi ba saboda yana fara girma ne a cikin layers of the skin irin su dermis epidermis da sauran su, sai kuma late comedons wanda sun dan fara girma ne sun fara fitowa amma ba su fito inda ni da kai zamu gani ba, sai inflammatory pustules wanda kuma sun fara samun wato ainihin dan cututtuka tare da other little inflammatory cells and also see accumulation a gurin, to sai su fara fitowa, wannan za ga ya fito ana dan ganin kadan ka san mutum yana da kuraje amma ba sosai ba, amma kuma wannan kuma shine zai na ji a fiskan shi amma kuma ba dole a ce an gani ba, sai finally kuma nodular cyst wanda su ne suke fitowa sosai wanda mutum in ya taba fiskan zai gani, wannan kuma bai taba ma zai iya ganin shi haka, so wannan comedons din nan kuma a ire-iren su muna da kala biyu, muna da white head muna da kuma black head, white head din su ne wanda ba su cika yin muni ba, wanda zaga mutum gashi yana da dan kuraje a fiskan su amma ba sai fito wanda har za gane ba, sun fi dan fari-fari a cikin wato yawanci fiskan mutane za gan su dan yayi fari-fari haka dugo-dugo ramukan, amma kuma ba shi gane pimples ba, pimples ne amma wanda gashi zaka kira shi kaman boyayye amma kuma yana nan dai, sai dai bai kai shi blackhead muni ba, saboda blackhead din ya kai to the extent that comedon sun har sun fito har sun kuma fashe, in suka fashe na kuma sai zo su fara yawa, kuma most of the time akwai wani abu shi propionic bacterium acnes wanda shine in yafi yin yawa ko ya play an important role, yake play a very important role a gurin girman wannan comedons din nan, wanda in by treating bacteria mu sai ka samu cewa shi ya ci gaba da aukuwa ya ci gaba da yin yawa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. Sai a tare mu a wani makon inda za ku ji mu dauke da wasu muhimman bayani akan pimples. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Ta gaida Hawwa da bakon nata. Yanzu ku ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace alƙalan kotun kolin Najeriya, muna fatar a shari'ar da kuke yi ba za ku bi umarnin wani ko wasu ba, ku yi adalci ga kowa da kowa domin nemawa kanku kima da mutunci a idon duniya, ta yadda har wasu alƙalai masu zuwa na baya su yi koyi da ku a wajen yin adalci. Sai sakon Salihu Isa Fana, karamar hukumar mulkin Dandi kan ba jihar Kebbi Najeriya. Yace muna kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu da 'yan majalisinmu da cewa kada su manta da alkawarin da suka yi mana lokacin neman zaɓe na gyara mana hanyar mu ta garin Fana zuwa Mai Gwaza wadda ta wuce zuwa Dukushi, da fatar kira na ya kai ga waɗanda na yi domin su. Sai saƙon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Yace maganar da ministan lafiyar Najeriya ya yi na cewa yunwa na cikin babban cututtukan da ke damun 'yan Najeriya, a gaskiya wannan magana haka take, domin mafi yawan al'ummar Najeriya ba ta samun cin abinci sau uku a rana.
To madalla, yanzu ko da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
A takaice, a yau Alhamis, rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a zirin Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin Isra'ila ke kai hare-hare ta sama akan mayakan Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tankokin yakinta da sojoji sun kai hari kan maboyar 'yan ta'addan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin Isra'ila. Rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaƙi na gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba, a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar Talata. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya shaidawa manema labarai cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA, wadda ita ce mafi girma da ke bayar da agaji a Gaza, ta yi gargaɗin cewa in dai ba a bari an shigar da man fetur Gaza cikin gaggawa ba, to akan dole hukumar za ta dakatar da ayyukanta. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso birnin Washington yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka akan batutuwan da suka shafi tsaro tsakanin ƙasashen biyu, yayin da ƙasashen ke da burin ci gaba da barin hanyar tattaunawarsu a buɗe. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shirya wata liyafar cin abincin dare a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar bayan jerin taruka da za a yi a yammacin yau. Mai ba shugaban ƙasa shawara wato kan harkokin tsaro Jake Sullivan zai tattauna da yi a Blair House da ke kusa da fadar White House a gobe Juma'a. Wannan taron ya je daidai da maradan ɓangarorin biyu na ci gaba da barin ƙofar tattaunawa mai muhimmanci a buɗe a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin da ake yi na ƙarfafa dangantaka a mutunci.
To ban sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan la'asariya. Sai kuma da dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma wacce ta shirya ta kuma bada umarni Fiona Wamayi, da kuma injiniya mu na wannan la'asariya Jumbe Hamza. Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Wassalam. Amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.